الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yow la roba takos la ramadan hijra ta 1447 daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2026 muna cikin suratul ahqaf a yau za mu ci gaba daga kan aya ta 15 insha Allah wannan karatu namu na yau yana dauke da bayani akan addu'an shiriyar yara addu'a ta shiriyar yara Allah madaukaki ya ce wa sayna
al-insana sana bi walidayhi husna حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
wannan aya ta 15 ta suratul ahqaf mun yi magana akan ta a baya to tafsirin da muka gabatar suratul a'raf aya ta 142 da kuma tafsirin suratul fatir aya ta 36 al-imam al-qurtubi daga cikin malaman tafsiri yana daga cikin malaman da suka tabbatar da fa'idojin da suke tattare da wannan aya Ataita wannan ayin tana da fa'idoji da dama, tana da fa'idoji da yawa, kuma daga cikin fa'idojin yana nuna mana cewa musulunci ya ba mu iyaye wata daraja mai girma. Iyaye suna da wata daraja, suna da matsayi mai girma wanda addinin musulunci ya ba su, wanda kuma yana daga nuna maka cewa musulunci gaskiya ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wasainal insana, mun yi wasiya ga mutum biwalidayhi ihsanan ko husnan, mun yi wasiya ga mutum ya kyautata ma iyayensa. To kaga wannan shi ya nuna musulunci gaskiya ne. Addinin musulunci addini ne wanda ya dace da tunani na ɗan adam, addini ne wanda ke ƙarfafa maka ka yi godiya ga wanda ya kyautata ma rayuwarka. Allah ya ce ya yi wasiya ga ɗan adam ya kyautata ma iyayensa. To sai Allah ya bayyana dalilin da ya sa aka yi wannan wasiya, me yasa aka ce ka kyautata ma iyayenka. To sai aka ba da misali da gefen mahaifiya, hamalathu ummuhu kurhan, mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a halin wahala. Kurhan ana nufin fi mashakka, ta ɗauki cikin yaro a cikin wahala. Wa waba'athu kurhan, haka nan ta haifi yaron a cikin wahala, da ɗaukan cikin zuwa haihuwan babu wani sauƙi. To sai Allah ya bayyana lokaci da aka dinga ɗawainiya da wannan yaron, hamluhu wa fisaluhu 30 shahara. Kaga nan ma dai duka Allah yana bayyana dalilin da yasa yace a kyautata ma iyaye. Wa hamluhu wa fisaluhu, daga ɗaukan cikin yaro zuwa yaye yaron ba mahaihuwa ba, zuwa lokacin da ake yaye wannan yaro, 30 shaharan, wata 30 ne. Wannan shi ne mafi ƙarancin lokaci. Saboda haka yasa kaga malaman fiqh suke cewa ciki baya wuce, baya kasa watanni 6, domin idan ka ɗauke shekara 2, wanda ya tabbata a cikin Alƙur'ani game da wa'adi na shayar da yaro, to za ka samu watanni 6 ne mafi ƙaranci na ɗaukan ciki. To idan an haɗa, Allah ya ce watanni 30 tunda aka ɗauki cikin ake hidima da wannan yaro zuwa lokacin da aka yaye shi, wata 30. Waɗannan watanni, wannan lokaci, babu shakka iyaye sun wahala, musamman ma mahaifiya sun wahala da wannan yaro. To shine sai Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu, har da yaron nan ya girma ya isa ƙarfinsa, shine ashuddahu, ya isa mafi ƙarfi, wa'adi mafi ƙarfi na rayuwarsa. Shi sai Allah ya ce wa balaga 40 sana, ya isa shekara 40. To daga wannan lokaci kala sai ya kama addu'a, rabbi ya Allah auzi'ni, ka taimaka min, ka sawwaƙe min, an ashkura ni'imataka allati an'amta alai, in iya gode ma ni'imar da kai min, wa ala walidayya, hakanan kuma in iya godiya ga iyayena, wa an a'mala salihan tardahu, kuma ka taimaka min ka sawwaƙe min in iya ayyukan ƙwarai wanda ka yarda da su, wa aslih li fi zurriyyati, Allah ka shirya min zuriyata, inni tubtu ilayka, ni ina tuba gare ka, wa inni minal muslimina, kuma ni ina tabbatar maka ina cikin musulmai. Wannan ita ce addu'a da za ka yi ma 'ya'yanka mafi girma a cikin Alƙur'ani. Babu wata addu'a da ake ma zuriya wanda tafi wannan addu'a. Al-Imam Al-Qurtubi ya tabbatar mana da wannan fa'ida. Duk mutumin da yake wannan addu'a, ana fatan Allah zai shirya ransa. Akwai fatar haka, domin abinda Allah maɗaukaki ya tabbatar kenan. Kuma kamar yadda muka ce, Al-Imam Al-Qurtubi ya yi magana a kai littafin tafsiri. In ka dubi tafsirin Suratul A'raf aya ta 142 da kuma Suratul Fatir aya ta 36, za ka ga waɗannan bayanai da muka yi. Abinda Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa, fa dhakara azza wa jalla Allah ya fada mana a cikin wannan aya anna man balaga 40 wanda ya kai shekara 40 faqad ana lahu an ya'lama miqdar ni'amillahi alai idan da baka iya sanin ni'imar da Allah ya maka ba to idan ka kai shekara 40 lokaci yayi in ma da baka taba tunanin akwai ni'imar da Allah ya maka ba to lokacin da kai isa shekara 40 ya kamata kai tunani wannan ni'imar da Allah ya maka wa ala walidayhi kai tunani game da ni'imar iyayenka taimakon da suka yi maka a rayuwarka wa yashkuruha kuma yayi godiya ga waɗannan ni'imomin shine sai al-Imam al-Qurtubi ya dauko bayanin al-Imam Malik wanda duk mun yi bayani akai a baya al-Imam Malik Allah ya masa rahma al-Imam Malik ya ce adraktu ahla al-ilmi bi baladina ni na tarar da malamai a garin mu wato yana nufin a garin Madina al-Imam Malik ya ce ya tarar da malamai a garin Madina wa hum yatlubuna ad-dunya zaka ga mutane suna ta kokarin neman duniya wa yukhalituna an-nasa ana ta cudanya da mutane ana kasuwanci ana sana'o'i ana ta neman duniya hatta ya atiya li ahadihim 40 sana amma idan mutun shekaru 40 suka same shi to daga wannan lokacin fa idza atat alaihim i'tazaru an-nasa Al-Imam Malik yace to idan dai shekara 40 tayi to zaka ga mutane sun bar maganar duniya an tinka an koma kuma duba al'amarin lahira wato zamanin tabi'ai kenan dan zamanin tabi'ai shi yake gaba da zamanin su Al-Imam Malik Allah ya musu rahama wato abin da yake cewa su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana harkokinsa na neman duniya amma idan aka ce maka shekara 40 ya zo to zaka ga ya maida hankalinsa ga lahira ba maganar duniya ba zaka ga ya maida hankalinsa ga lahira kuma dalili kuwa saboda la'akari ne da hadisin manzon Allah dan akwai hadisin da Abu Huraira Anas bin Malik wanda sun ruwaito daga annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma bayna 60 ila 70 rayuwar al'umma ta tsakanin shekaru 60 zuwa 70 ne annabi ya faɗi wannan sai annabi ya ce wa aqalluhum man tajawaza zalika kadan ne daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke wuce 70 ba shakka kadan ne zaka ga akwai masu kaiwa shekarar 70 amma ba su da yawa wanda zaka ga sun kai sun wuce galibi tsakanin 60 70 ne hadisin ya inganta yana sahihu Tirmidhi hadisin 3550 yana sahihu Ibn Majah hadisin 3433 wannan hadisin mun sha jin sa mun riga mun sani abinda annabi ya faɗa shine galibin shekarun musulmi a duniya tsakanin 60 da 70 ne wannan ba shakka galibi tsakanin 60 da 70 ne to abinda al-Imam Malik yake cewa idan mutum ya shiga ya isa shekara 40 misali in ka dauki 60 din da annabi ya faɗa wanda ya riga ya isa shekara 40 saura mai nawa kaga 20 ne kaga kenan ya riga ya wuce rabi da dadewa idan 60 Allah ya baka in ka kai 40 ka fa wuce rabi abinda ya rage 130 ne to idan kuma muqaddara shekara 70 Allah ya baka ka kaddara shekara 70 in ka iso shekara 40 ka wuce rabi har yanzu kaga in ka dauki shekara 60 din wanda ya isa 40 ya wuce rabi in ka dauki shekara 70 wanda ya wuce wanda ya kai 40 ya wuce rabi saboda nan kana da shekara 20 ne idan 60 Allah ya baka idan ka kai 40 saura maka nawa 20 idan 70 ne Allah ya baka in ka kai 40 saura nawa 30 kaga duk dai gangara ne gangara ne kuma Allah madaukaki ya sanya alamomi daban-daban ga dan adam saboda kar mutun ya dauka tafiyar ta zo mar a kwatsam ba kwatsam bane Allah ya duka baka misalai da alamomi da ishara to don haka yasa in mutum ma bai da hankali in ya kai 40 to ya kamata ya samu hankali dan shi yasa Allah ya bada misali da wannan sayyiduna Ali bin Abi Talib yace hazihi al-ayat wannan ayar nazalat fi Abi Bakr as-Siddiq Allah ya saukar da ita ne a dalilin sayyiduna Abu Bakr Allah ya kara masa yarda wannan aya dalilin sayyiduna Abu Bakr ne kuma shi yasa ta zama abin misali ga kowane musulmi shi yasa ta zama abin misali ga kowane musulmi domin abinda sayyiduna Ali ke faɗa sayyiduna Ali yana cewa aslama abawahu jami'an sayyiduna Abu Bakr shine mutumin da iyayensa gaba ɗaya sun musulunta da baban shi da maman shi duka sun musulunta walam yajtami li ahadin min al muhajirin sayyiduna Ali yace duk waɗanda suka yi hijira suna ake kira al muhajirun ba za ka taɓa samun mutumin da ya samu wannan albarka ba an aslama abawahu da babansa da mamansa duk sun musulunta sayyiduna Ali yace gairuhu sai dai sayyiduna Abu Bakr shi kadai ne banda sayyiduna Abu Bakr babu wanda ya samu wannan damar zaka ga wani ya musulunta shi da baban shi mahaifiyar bata musulunta ba ko ka samu ya musulunta shi da mahaifiyar baban bai musulunta ba ko ka samu ya musulunta shi kadai iyayen sun ki musulunta amma ka samu gida gaba daya da uba da uwa da ƴaƴa da jikoki gaba ɗayan su musulmai sai gidan Abu Bakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda al-Imam al-Qurtubi yayi magana akai kamar yadda muke faɗa a tafsirin sa al-Jami' li Ahkam al-Qur'an kuma wato abin da ya faru shine dan ya kawo labarin abin al-Imam al-Qurtubi ya sa a tafsirin shi ya saka labarin abin da ya faru game da tarihin sayyiduna Abu Bakar Allah ya kara masa yarda wato sayyiduna Abu Bakar asali mahaifinsa shine Usman bin Amir mahaifin sayyiduna Abu Bakar Usman amma ya fi shahara da Abu Quhafa wanda kuma Allah ya nufi shi da musulunta yau malfati ranar da aka samu nasarar Makka ta gabe musulunta da wuri ba sayyiduna Abu Bakar ya daɗe da musulunci tunda sayyiduna Abu Bakar kusan ana cewa shine mutum na farko da ya musulunta to amma baban shi bai musulunta ba sai da aka samu shekaru 8 bayan hijiran manzon Allah kaga ba ma zaman Makka ba sai da annabi ya gama zaman Makka ya yi hijira ya koma Madina aka zo fathu Makka shekara ta 8 a watan Ramadan a baya an samu shekara 13 a nan a gaba zaman Madina an samu shekara 8 kaga shekaru 21 kenan sayyiduna Abu Bakar yana musulunci kafin baban nasa ya musulunta a lokacin baban ya tsufa tukub kana shaykhan kabiran musinnan ya tsufa tukub kuma hadisin labarinsa ba shakka sun inganta labaransa dan za ka ga hadisin al-Litafi al-Musnad al-Mujam al-Kabir as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Bayhaqi bi rijal siqatin yana sahihu Ibn Hibban kitab at-Tarikh yayi babi al-Imam Ibn Hibban babu ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam haka na al-Imam al-Hakim ya kawo labarin al-Litafi al-Mustadrak yana kitab tafsir surati an-Nas hadisi na 363 wanda ya zo ta labarin Asma'u bintu Abi Bakr ƴar sayyidina Abu Bakr ce Allah ya kara musu yarda take ba da labari da aka zo fathu Makka wato lokacin da Makka ta zama birnin musulmai shekara ta 8 daga hijiran manzon Allah فلما دخل رسول الله المسجد لوكاتين دا انبي ya shigo masallacin Ka'aba a wannan ranan Makka ta zama ta musulmai manzon Allah ya shiga masallaci kharaja Abu Bakr bi abihi saboda ka sai ga sayyidina Abu Bakr ya tafi gida da ya tafi gida sai ya kamo hannun baban shi yana jawo baban a hankali har aka zo masallaci yaquduhu yana jan mahaifin saboda mahaifin ya tsufa ainu wanda ita yar sayyidina abubakar take ba da labari ita ce asma'u bintu abi bakrin Allah ya kara musu yarda to lokacin da sayyidina abubakar ya iso masallacin sai ga annabi ya hange shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallacin falamma ra'ahu rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
yana ganin sayyidina abubakar ya shigo da baban sai manzon Allah ya ce halla tarakta shaykha fi baitihi yaya baka bar tsoho a gida ba hatta akuna ana atihi fihi ya zama ni ne zan zo in samu baba a gida yaya baka bar baba a gida ba ya zama ni zan zo in same shi ya za ka ɗauko baba ka kawo shi gare ni shine sayyidina abubakar ya ce ya rasulullah ai ba maganar wai ka je gida ka same shi huwa a haƙƙu an yamshi ilaika baba na ya fi cancantar ya taka komai nisan tafiya ya zo gare ka min an tamshiya anta ilaihi ya fi a ce kai ne za ka taka zuwa ga babana babana ya tashi ya zo gare ka wannan ita ce alfarma gare shi kaga kenan sayyidina abubakar ya gane darajar annabi sallallahu alaihi wasallam tana gaba da me darajar iyaye Allah ya sa mu gane saboda haka yasa darajar annabi tana gaba da darajar iyaye fa ajlasahu baina yadai saboda haka sai yasa sayyidina abubakar ya zauna sayyidina abubakar yasa baban nashi ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah a masallaci kuma kowa yana gani famasaha rasulullahi sadrahu sai manzon Allah ya daga hannu ya dafa kirjin baban sai da ya dafa kirjin sai ya ce masa aslim li taslam ka musulunta ka kuɓuta baba yana faɗin haka kuwa sai baban ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida cewar kai manzon Allah ne wannan iyar take ba da labari asma'u bintu abi bakr fa aslama a ranan ya karba addinin musulunci kuma wannan labarin ya zo ma a sahihu muslim ya zo yana babu istihbab fi dhab ash-shaybi saboda tsohon ya taho kan safari kal manzon Allah yake cewa aje a rina mai yake cewa ya zo ta hadisin Jabir shine hadisi na 2102 as-sahihu muslim kaga kenan wadanda suka ba da labari ba ma mutum ɗaya bane abu ne wanda ya shahara babu shakka sayyidina abubakar babansa ya musulunta wannan duniya ta shaida shi yasa sayyidina ali yake ba da misali da wannan aya yace Allah ya saukar da ita ne a dalilin sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda kuma hadisi yana al-musnad da kuma sahihu ibn hibban ta riwayar anas bin malik waɗanda suka daga cikin waɗanda suka ba da labarin musuluntan mahaifin sayyiduna abubakar Allah ya ƙara musu yarda to haka ma mahaifiyarsa ana kiranta ummul khairi wannan alkunya ce asalin sunanta salma bintu sakharin sunan mahaifiyar sayyiduna abubakar ummul khairi wato uwar alkhairi kuma ta dace da wannan ikiya in ka dubi al-mujam al-kabir na al-imam at-tabarani haka nan as-siratu an-nabawiyya na ibnu kasir da ka ga labarin ta da musuluntar ta akwai hadisin zaid ibn aslam da yake cewa hadisi ne mursal inna rasulullah hanna'a abubakar bi islami abihi ranar da sayyidina abubakar ya zo da baban ya musulunta a gaban manzon Allah to sai annabi ya masa murna manzon Allah sai da ya masa murna ya ce ina taya ka murnan wannan babban nasara don ba shakka babban nasara ce a waye gari gidan gaba ɗaya da kai da iyayenka ya zama to duka yan aljanna ne Allah ka samu dace da wannan to manzon Allah da kansa sai da ya ma sunna abubakar ya taya shi murna hadisi yana al-mustadrak yana babi musamman da Imam al-Hakim yayi tahani'atun nabiyyi Abubakarin bi islami abihi sunan babin kenan al-Imam al-Hakim yace annabi Muhammad ya taya sayyiduna Abubakar murna dalilin musuluntar baban shi shine hadisin 2116 ai in kalura wannan ba karaman nasara bace a ce shekara 21 tsakanin musulunta su kuma dai Allah ya nufa sai da baban ya karba addinin musulunci kaga baban bai mutu yana kafiri ba baya ma ga haka sunna Abubakar ya riga baban ma mutuwa kaga kenan sunna Abubakar ya mutu ya bar baban dare maimakon ya gaji baban baban ne ya gaje shi wannan ba shakka ya zo a littafin tarihi تابين عبدالله بن عباس يكي فتاة لأنه أسلم آل الصديق كلهم إيالاً سيدنا أبكر قبات ينسسم مسلنتا كما رأينا سيدنا علي فتاة حتى عبدالله بن عباس يفتاة عبدالله بن عباس يباد العباري يكي إن أبا بكر صاحب النبي سيدنا أبكر يا كسنشي أبو كم من زون الله wato sunna Abubakar yana tare da annabi ya zama sahabin annabi tun dadewa inji Abdullah bin Abbas wa huwa ibnu 18 sana shi yana da shekara 18 shi sunna Abubakar wan nabiyyu ibnu 20 sana shi kuma annabi yana da shekara 20 tun a wannan lokaci Allah ya hada jinin su tun suna kuruciya ya zama to suna tare to aka ya zamanto wa hum yuriduna shamal tijara suke tafiya daga makka su tafi kasan sham saboda kasuwanci to ana nan akwai lokacin da sun tafi wannan hadisin Abdullah bin Abbas ne sun tafi sham kasuwanci fa nazalu manzilan fihi sidra sai suka sauka a wani guri a wani daji haka wannan dajin akwai wata magariya sai suka sauka a gindin wannan magariyan fa qa'ada an-nabiyyu fi dhilliha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a inuwar wannan magariyan wa mada Abubakar shi kuma sayyidina Abubakar ya ga akwai wani mai bauta a gefen wannan bishiyan kasan kristoci suna da wannan mutum ya wata buka a bayan gari ba ruwansa da hulda da mutane ya killace rayuwarsa to waɗannan su ake kira shi ake kira rahibun ar-rahib sayyidina Abubakar ya ga a gefe akwai wata bukka ta wani mai bauta wani kirista wani nasara saboda haka sai ta hojansa fa sa'alahu an ad-dini sayyidina Abubakar lokacin kaga ai Allah bai aiko annabi ba tunda yana shekara 20 da haihuwa ta bayanin Abdullah bin Abbas kaga shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi manzanci ne bayan ya kai shekara 40 to lokacin bai ma shiga shekara 40 ba sayyidina Abubakar da ya ga wannan mai ibada ya zo ya same shi sai ya ce yana so ya karantar da shi al'amarin addini ya ce yana son ya koya masa abin da ya shafi addini faƙalar rahibu sai shi wannan nasara ɗin wanda ya ƙillace kansa a wannan bukka sai ya tambaye shi manir rajulul ladhi fi dhilli shajara wancan mutumin da na gan shi a inuwar wancan bishiyar magariya ɗin me tsakaninka da shi in ji shi wannan mai bautan wannan nasara yana tambayar sayyidina Abubakar fa kala sai sayyidina Abubakar ce zaka Muhammadun ai wancan da ka gani a inuwar nan yana zaune sunan shi Muhammadu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib larabawa suna da wannan saboda a bayyana asalinka wanda yana gwada darajarka a wajen mutane saboda haka sai ya kira sunan annabi baban annabi kakan annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai shi wannan nasara din yake ce ma sayyidina Abubakar haza wallahi nabiyyun kaga wancan mutumin da yake zaune a gindin wannan bishiya na rantse da Allah annabin Allah inji shi wannan mai bauta yake gaya masa sayyidina Abubakar kaga wannan abun faccin sayyidina Abubakar yana shekara 20 shekara 20 a duniya shekara 18 manzon Allah yana shekara 20 a wannan abin ya faru kaga yana cikin kuruciyarsa kenan. Yace masa wannan mutumin da kake gani annabi ne, dalilin da yasa nace annabi ne mastadalla ahadun tahtaha ba'da Isa, bayan annabi Isa alaihi salam babu dan adam da ya taba zama a inuwar wannan magariyan sai wannan mutumin a yanzu. Wato annabi Isa ne kadai aka samu ya taba zama a karkashin inuwar wannan bishiya. To kuma da yake abubuwa dai a rubuce suke, galibi Allah ya rubuta abubuwan nan a cikin littafin At-Taura, da don haka sun karanta sun sani kuma suna da labarin bayyanar manzon Allah. To ba mamaki ire-iren waɗannan duk suna rubuce saboda haka yasa ya sani. Faƙala sai ya ce masa ka ji abin da yasa nake gaya maka cewa wannan mutumin annabi ne. To daga lokacin sayyidina Abubakar fa waqa'a fi qalbi Abi Bakr al-yaqin wa at-tasdiq, tun daga ranan sayyidina Abubakar zuciyarsa ta bude ya gaskanta manzon Allah, ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda yana hulɗa da annabi ya ga irin halayen manzon Allah, babu ƙarya, babu yaudara, babu cin amana, ba munafinci. Sannan kuma ga irin wannan labari da ya samu tun ma annabi Allah bai bashi annabci ba. So kaga sayyidina Abubakar lokacin da manzon Allah ya fito da cewa Allah ya aiko shi, dama can sayyidina Abubakar yana jira lokacin ne, jira ma yake ba wai ya gaskanta manzo dan tuntuni zuciyarsa ta bude. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce fa waqa'a fi qalbi Abi Bakr al-yaqin wa at-tasdiq wa kana la yakadu yufariqu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam.
Abdullahi ibn Abbas ya ce yana da wahala ka haɗu da sayyidina Abubakar baka ga manzon Allah ba, kuma ba shi kadai ya faɗa ba, hatta sayyidina Ali ya faɗi wannan. Duk inda ka ga annabi za ka ga sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara masa yarda. To abinda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa kenan, ya ce mawuyaci ne ka ga sayyidina Abubakar ya rabu da manzon Allah, fi asfarihi a tafiyansa wa hadarihi, haka nan a zaman gari, idan ma a zaman gari ne, inda duk ka ga sayyidina Abubakar za ka ga manzon Allah. Falamma nubi'a Rasulullah, sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya ce to ana nan sai ta kai ga manzon Allah ya kai shekara 40, wa huwa ibnu 40 sana, lokacin Allah ya bama annabi Muhammad manzanci. To Allah ya bama annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci, saddaka Abu Bakr radiyallahu anhu Rasulullah, nan take sayyidina Abu Bakr ya gaskanta manzon Allah. Domin haka yasa in dai gefen ahlu sunna ne, zai wuya ka samu wani malami da zai ce maka akwai wanda ya riga sayyiduna Abubakar karban addinin musulunci, in dai a maza ne. Wa huwa ibnu samaniya wa thalathina sana, yana da shekara 38, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 40, Allah ya ba mu annabi manzanci, nan take sayyiduna Abubakar ya karba. Falamma balaga 40, to kaga ya riga ya karɓi musulunci, ya karɓi musulunci yana da shekara 38, lokacin ne Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin Allah ya saukar da musulunci. To nan sai da aka samu shekara 2 bayan musulunta sayyidina Abubakar, da shekara 2 ya cika shekara 40, daga ranar da ya cika wannan shekara sayyidina Abubakar sai ya maida addu'ansa, rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Tunda sayyidina Abubakar ya cika shekara 40 ya riki wannan addu'a, ba wai an koya mishi bane, albarkan addu'an yasa Allah ya dauke ta yasa mana shi a cikin Alqur'ani, albarkan wannan addu'a. Saboda akwai abin koyi game da halin sayyidina Abubakar. Abdullahi ibn Abbas ya ce fa ajabahu Allah, sai Allah ya amsa mar, domin in ka dubi addu'an yadda annabi sayyidina Abubakar yake roƙon Allah, auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ai kaga Allah ya ma sayyidina Abubakar ni'ima mai girma, Allah ya shirye shi, ya zama shine mutum na farko da ya karbi addinin musulunci gashi amini ga manzon Allah annabi ya yarda da shi sai yace to kuma Allah ka taimake ni in iya gode ma ni'imar da kai ma iyaye na kuma Allah ka shiryar da zuriyata kalmar zuriya tana daukan iyaye tana daukan yaya shine Abdullahi ibn Abbas yace Allah sai ya sa ma wannan addu'an albarka Allah ya saka albarka ma wannan addu'a fa a'taqat tis'atan min al-mu'minin sannan Abu Bakar yana da dukiya sai ya dauki dukiyar yana sayan bayi yana kyantar da su bayin da suka zama musulmai ne yu'azzabuna fi Allah wanda ake tai musu azaba a farkon musulunci kamar Bilal kamar Amin bin Fuhaira da sauransu sannan manyan mutane suka musulunta a hannunsa akwai sayyidina Usman akwai Talha bin Ubaydillah akwai Az-Zubairu bin Al-Awwam akwai Sa'd bin Abi Waqqas akwai Abdurrahman bin Auf waɗannan waɗanda aka yi annabi ya musu alƙawarin aljanna annabi ya musu alƙawarin aljanna suna da rai al-mubashsharuna bil janna walam yad'u shay'an min al-khair Abdullahi ibn Abbas yace sayyidina Abubakar bai taba addu'a ba in dai alkhairi ne illa a'anahu Allah alayhi fa ce Allah ya taimake shi inji Abdullahi ibn Abbas duk abinda annabi sayyidina Abubakar ya roka Allah ya bashi ya musulunta yana da sulan azurfa 40,000 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sulan azurfa yana da nauyin gram 2.9 wanda kana iya barin sa akan gram 3 to gram 3 na azurfa a yau ya kusan 10,000 misali kamar 9,738 a kwanakin nan to idan ka kaddara sulan azurfa guda ɗaya ya kai 9,700 to a ce maka kuɗin da sayyidina Abubakar ya mallaka a duniya 40,000 ne to kaga kenan inda zaka canza a kuɗin yau sayyidina Abubakar lokacin da ya musulunta yana da dukiyar da ta kai naira miliyan 400 amma wannan kuɗin Abdullahi ibn Abbas ya ce fa anfaqaha fi sabilillah gaba ɗaya dukiyar ta ƙare babu kwabo ɗaya da ya saura sayyidina Abubakar ya ɓatar a hanyar Allah duk abin da ya shafi hidima ga manzon Allah da taimaka ma bayin Allah shine Abdullahi ibn Abbas ya ce to shi kuma Allah sai ya sa albarka ma addu'arsa falam yabqa lahu waladun babu wani ɗa guda na sayyidina Abubakar wala walidun haka mahaifinsa wala walidatun faci haka mahaifiyarsa illa amanu billahi wahdahu gaba ɗayan su sai suka musulunta da sayyidina Abubakar da ƴaƴansa da baban shi da maman shi shine Abdullahi ibn Abbas ya ce walam yakun ahadun min ashabi rasulillah babu wani dan adam a cikin sahabban manzon Allah aslama wanda ya musulunta huwa da shi wa abuhu da babansa wa auladuhu da ƴaƴansa wa banatuhu da ƴaƴansa mata kulluhum gaba ɗayansu illa Abubakar sai dai sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda to wannan addu'a ce saboda kai sa wannan addu'a tana da albarka wannan addu'a tana da albarka ya kamata a ce musulmi yana yawaita yinta daga rabbi auzi'ini har zuwa ƙarshen aya rabbi auzi'ini wannan ita ce addu'ar sayyidina Abubakar wanda kuma alqur'ani ya tabbatar mana ta yi albarka akwai abinda al-imam al-qurtubi yake faɗa a nan al-imam al-qurtubi ya ce ko da lalacewa yaro ya yi yaro ya lalace idan ka sa wannan addu'a a gaba Allah zai shirye da shi wannan ita ce addu'a da iyaye za su yi ma ƴaƴa a cimma shari'a babu wata addu'an da iyaye za su yi ma ƴaƴansu a cikin alqur'ani da ta wuce wannan mai Allah madaukaki ya ce gaba
أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
to kaga abinda Allah yace ulaikal ladina nataqabbalu anhum ko yutaqabbalu kamar da ya karanta wadannan sune wadanda ake karba musu ahsana ma amilu mafi kyan abinda suka aikata wanda tajawuz an sayyi'atihim kuma Allah zai yafe musu kurakuransu Allah zai yafe musu laifukansu sai Allah ya tabbatar fi ashabil jannati wadannan suna cikin yan aljanna idan kana neman dalilai wadanda suke tabbatar maka sayyidina Abubakar dan aljanna ne wannan aya tana cikin su sayyidina Abubakar da iyayansa da ƴaƴansa yan aljanna ulaikal ladina nataqabbalu anhum wadannan sune mutanen da muke karba musu kaga wannan ko dan wannan kalma zaka sa wancan addu'a a gaba saboda Allah ya alƙawari zai karba mutumin da yake wannan addu'a to sai Allah ya ce wa da sirqil ladhi kanu yu'adu wannan shine alƙawari na gaskiya wanda dama can Allah ya yana kai wa masu imani alƙawari na gaskiya shine samun aljanna Allah ka samu dace
amin
to ba shakka wannan ayar da muka karanta tana daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna darajar iyaye a karantarwar manzon Allah iyaye suna da daraja ƙwarai ka gani yanda Allah ya fara ita wannan aya wasaina mun yi wasiya wurare guda uku ne a cikin alƙur'ani kuma ko ina haka Allah yake faɗa kaga anan yace yayi wasiya a kyautata ma iyaye a suratul luqman ayata 14 nan ma mun karanta wa wasaina al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al masir wannan suratul luqman Allah ya fara da wa wasaina kamar yanda ya fada anan wasaina guda uku ne a cikin alqur'ani na karshen su suratul ankabuti aya na 8 wasainal insana wa wasainal insana biwalidayhi husna wanda shine suratul ankabuti Allah yana ta cewa yayi wasiya ga dan adam ya kyautata ma iyayensa wanda ya fada ya maimaita ya zama sai da Allah ya fadi wannan sau uku a kalmar wasiya wasiya a cikin alqur'ani ga suratul ahqaf suratul luqman suratul ankabut to wannan shi ya nuna maka lalle iyaye suna da daraja a wurin Allah subhanahu wataala kuma abinda ake so da kai shine ka kyautata musu saboda duka waɗannan ayoyi abinda Allah yake faɗa kenan zaka ga kalmar insani ta fito a ciki kamar misali suratul ankabut wa wasaina al insana biwalidayhi husna to ka kyautata zama da iyayenka misali hadisin Abdullah ibn Amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ridar rabbi fi ridar walidi yardan Allah tana tare da yardan iyaye yardan mahaifi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi fushin Allah yana tare da fushin mahaifi wannan ko dan wannan zaka gane lalle ba shakka musulunci ya ba mu iyaye daraja mai girma saboda ka mutum ya ta kokari ya ga cewa ya samu yardan iyayensa Allah ka samu dace
amin
to me Allah ya faɗa gaba
wallazi qala liwalidayhi ufil lakuma at'idani an ukhraj wa qad khalatil qurun min قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
kaga wancan bayani Allah ya yi ne game da mai kyautatawa ga iyayensa mai kyautata ma iyayensa Allah yana gama wannan sai ya kawo bayani akan mai kuntatawa ga iyayensa kaga an kawo bayanin kashi biyu kenan ga bayanin wanda ya kyautata ma iyayensa to kuma Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma wanda yake ce ma iyayensa tirda ku idan akwai wanda yake gaya ma iyayensa bakaken maganganu, ko satin nan akwai wanda ya min tambaya wai shi yana ganin uwarsa tana da rashin hankali. Wallahi tambaya ma yake, saboda shi tsakanin shi da Allah ya ga kamar daidai yake, uwarsa tana da rashin hankali, don haka shin ko yana da damar ya hore ta? Ni tambayar mata sa na yi sufa, na ce horo wani iri, wato shi fa tunaninsa yana da damar ya mata duka, shi ne saboda ya gabata da hankali, wato shi yana da hankali. To nan fa Allah yana misali ne ma akan ka ce tir, ka faɗi baƙar magana ma ga iyaye, bare ka taɓa lafiyarsu, bare ka taɓa lafiyarsu. Wannan ba tsarin musulunci ba, wannan sai tsarin kafirci. Ba shakka a kafirci kana jin labari yaro ya ta dukan baban shi, wannan ba sabon abu ba ne, muna ji wajen kafirai, amma a musulunci wannan abin mamaki ne. Saboda duk mutumin da ke son ya gama da duniya lafiya, to dole ne mu yarda iyayensa. Ba wai maganan ka taɓa lafiyarsu ba, ka samu ma ɓacin ransu musiba ne, ransu, ran mahaifinka ya ɓaci, shi kansa musiba ne. To Allah yake ba da misali ga mutumin da zai faɗi baƙar magana, baƙar magana kurum, wallazi ƙala liwalidayhi uffin lakuma, wanda ya ce ma iyayensa tir, ya faɗi baƙar magana gare su, a ta'idanani, a ta'idanani an ukhraja, yanzu kuna min alƙawarin wai za a fito da ni bayan na mutu an binne ni a kabari. Wato iyayen musulmai ne, sai zama suna ma wannan yaro wa'azi, suna gaya marya musulunta nan gaba bayan mutum ya mutu za a tashe shi a lahira. Sai yake cewa tir, yanzu kuna mun barazana, shine a ta'idanini, kuna mun barazanan bayan na mutu za a tada ni. Wa qad khalatil qurun min qabli, bayan kuma ga ɗarurrukan shekaru zamanna da yawa sun wuce kafin zuwan zamani na. Falam yub'ath minhum ahadun, ni ban taɓa ganin an tada wani ba tunda Allah ya yi duniya, mutane mutuwa suke, an tada su ne? Abin da yake faɗa kenan. Saboda haka shi yana ganin ba za a tada ɗan adam bayan ya mutu ba. Su kuma iyayen musulmai ne, da uwa da uba suna mar nasiha a kan ya musulunta, kuma yana ƙi, shi ne Allah ya ce wahuma yastaghithanillaha, har ma suna neman agajin Allah. Kaga kenan iyayenka bayan ma ƙoƙari da suke da jikunansu, sannan kuma suna taimakonka da addu'a, saboda ka iyayen suna ta addu'a, Allah ka taimaka ma ɗanmu ya musulunta. Wailaka amin, kai canka, kai imani, inna wa'adallahi haqqun, ka sani alƙawarin Allah gaskiya ne. Allah ya yi alƙawari zai tashi ɗan adam a bayan mutuwa, wannan alƙawarin gaskiya ne. Fa yaqulu, shi kuma yaron yana cewa ma hadha illa asatirul awwalin, wannan ba komai bane face tatsuniyar mutanen farko. Ai tatsuniya, saboda duk wanda ka tambaya zai gaya maka ai da ana faɗan haka tun farkon duniya, zamanin annabi Nuhu an faɗa, zamanin annabi Hudu, annabi Salihu, har aka kawo wannan zamanin ana cewa za a tada matacce, yace to qad khalatil qurun, zamanna sun wuce ba mu ga wanda aka tayar ba. Saboda haka tunda ba su gani ba, yana ganin bayanin ƙarya ne. Allah ka tsare mu,
amin.
To amma wannan ayar sai zama ita din ma ana danganta ta ga sayyidina Abubakar As-Siddiq, Allah ya kara masa yarda, kamar yadda za a tafsir litafan tafsirai daban-daban. Misali tafsirin Al-Imam Al-Baghawi, fassarar wannan aya da muke yi, Al-Imam Al-Baghawi ya ce wa ƙila to nan kuma har yanzu an samu fassarar Abdullahi ibn Abbas da wasu daga cikin malamai kamar Al-Imam Suddi Abu Aliya, Al-Imam Mujahid, wannan tabi'ai ne manya masana Al-Qur'ani. Su abinda suke cewa ita ma wannan ayan an saukar da ita ne game da gidan Sayyiduna Abubakar har yanzu. Waccan aya da ta gabata kaga Allah ya saukar yana sanya albarka ma iyalan Sayyiduna Abubakar, to wannan ayar ita ma dai ta shafi gidan Sayyiduna Abubakar. akwai yaron sayyidina Abubakar da ake kiran sa Abdurrahman Abdurrahman bin Abi Bakarin Abdurrahman bin Abi Bakar shine babban yaron sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda shine babban ƴaƴan sayyidina Abubakar gaba ɗaya cikin yaran sayyidina Abubakar Abdurrahman shine babba kuma shine shaqiqin Aisha wato da shi da Aisha uwarsu ɗaya uban su ɗaya duk sauran yaran sayyidina Abubakar sun hada uba ne banda uwa amma Aisha wanda take uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine wannan yaro sayyidina Abubakar As-Siddiq sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq to sai zama shi wannan yaron bai musulunta ba wa kana yad'u abawahu to akwai labarin da shi Abdullahi ibn Abbas yake bayarwa ta tafsiri wanda za ka gani galibi a littafin tafsiri cewa kana abawahu yad'uwanihi da sayyidina Abubakar da mahaifiyarsa mahaifiyar Abdurrahman din sai zama sai su kira Abdurrahman su zaunar da shi suna kiransa ilal islam ya musulunta wa huwa ya aba yana kin musulunta din sai ya rika cewa ahayuli abdullahi bin jud'an kuraya abdullahi bin jud'an mu gani abdullahi bin jud'an wani mutumin kirki ne a garin makka wanda akwai labarinsa a cikin littafin tarihi kamar albidayatu wan nihaya yana babu zikir shay min akhbari abdullahi bin jud'an akwai ibnu kasir musamman yayi babi akai abdullahi bin jud'an yana da dukiyan gaske saboda ka a tarihi ba a yi mutumin kirki a garin makka kaman shi ba ba a yi mutumin kirki kaman sa ba saboda yana turawa sham al-faybairin yana turawa a tafi sham da raƙumi 2000 waɗannan raƙumi 2000 za a ɗora musu abinci ne kuro za a sai hatsi da abin da ya shafi cefanen miya da za a yi da kayan miyan duka za a ɗora ma waɗannan raƙuma 2000 za su dawo garin makka idan sun dawo da wannan abincin za a dafa ne a rabar wa bayin Allah kyauta kuma wannan mutumin bai ma musulunta ba lokacin ma Allah bai aiko annabi Muhammad ba kaga zamanin jahiliya kenan shi ake kira Abdullah bin Jud'an kuma har Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah da kansa ya faɗa akwai hadisin da yake sahihu muslim babu dalili ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'uhu amalu sunan babin kenan hadisi na 214 akwai hadisin yana sahihu muslim wanda annabi da kansa ya faɗa yace laqad kuntu astadhillu bi dhilli jafnati abdullahi bin jud'an abdullahi bin jud'an manzon Allah yace ni kaina wato annabi ya taso lokacin dan mutumin ya riga ya mutu kafin Allah ya bawa annabi manzanci amma annabi ya taso ya tarar da wannan kirkin na abdullahi bin jud'an ana ci gaba da yi wato yana da tukunya da aka yi na dafa abinci a zuba abincin wato tukunyar tana da girma a gefen Ka'aba babban tukunya ne an yi ta ne ta inda mutum in ya zo da raƙumi sai dai ya miƙa hannu kawai ya ɗauka ya wuce manzon Allah ya ce saboda girman wannan tukunyan a gindinta nake shan inuwa wanda annabi da kansa yake faɗa saboda girman wannan wato kaɓake da ake zuba abinci a ciki wani musamman wani daro da mutumin ya sa aka yi jafnati abdullahi bin jud'an to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kirkin wannan mutumi to amma tunda yake mutumin nan lokacin da ya yi waɗannan ayyukan ba musulmi ba ne manzon Allah ya tabbatar wannan ba zai sa ya shiga aljanna ba to kuma mun yi magana a kai wanda a tafsirin suratu tauba akwai mutanen kirki waɗanda larabawa suka yi suka shahara da su a zamanin jahiliya to saboda haka shi Abdurrahman wan Aisha Allah ya ƙara musu yarda baban yana kiransa ya musulunta sai yake ce ma baban a'a in kuna son in musulunta ku tayar da Abdullahi bin Jud'an mutumin kirkin nan saboda a ci gaba da halin kirki mutumin kirkin na wanda yake dafa wa mutane abinci ku raya shi to wanda shi ya nuna cewa wato bai musulunta ba to amma ita Aisha wanda ita ce yar uwarsa in ka dubi tafsirin wannan ayan kamar yanda malamai suka tabbatar Aisha ta musanta cewa Allah ya saukar da wannan aya ne a dalilin wanta ta tabbatar da cewa wannan ba gaskiya bane Aisha tana musantawa amma Abdullah ibn Abbas yana alakanta ita wannan aya ga Abdurrahman bin Abi Bakr kuma babu shakka Abdurrahman bin Abi Bakr ya musulunta na'am daga farko bai musulunta ba har aka yakin Badar lokacin da aka yakin Badar yana tare da sojojin kafirai amma da aka zo fathu Makka Ubayla fathu Makka kafin ma fathu Makka Allah ya nufe shi da musulunta bayan ya musulunta ba a taba samun shaidar cewa Abdurrahman bin Abi Bakr ya aikata wani abu wanda zai nuna musuluncin sa bai inganta ba maimakon haka ma Aisha ta bada labari tana cewa ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Aisha ta bada labari wannan yana sahihul Bukhari yana babu maradin nabi akwai babi da al-Imam Bukhari ya ware ya rubuta game da labarai da aka samu game da jinyar manzon Allah to ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan Aisha ne Annabi yana gidan Aisha Allah ya kara mata yarda to sai tana cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga ni'imar da Allah ya min anna rasulullahi tuwfiya fi baiti Allah ya karbi ran Annabi yana gidana kaga tana ma Allah godiya dan wannan ni'ima ce idan aka ce Annabi yana da mata da yawa sai Allah ya karbi ran sa yana gidanta kaga ya kamata ta yi ma Allah godiya wannan ni'ima ce babba to Aisha bata manta wannan ni'imar ba take ta godiya ga Allah tace Allah ya karbi ran Annabi a gidana baya ga cewar Allah ya karbi ran Annabi a gidana sai ta ce wa fi yaumi kuma a ranar kwanana ka san Annabi yana da mata da yawa sai zama kowace akwai ranar da ake kwana wurinta ya raba musu kwana to da kuma akwai Sauda wanda Sauda ta yi kyautar kwananta ga Aisha saboda haka sai zama Aisha tana da double kwanaki tana da kwanaki bayan nata tana da kwanar Sauda wanda Sauda ta yi kyautar mata to ana nan saboda jinyar manzon Allah sai Annabi ya nemi matan su yi haƙuri ya yi jinya a gidan Aisha kuma matan gaba ɗaya suka yarda manzon Allah saboda nutsuwa da ita Aisha sai da ya roƙe su saboda lokacin da yake jinya ɗin sai a ɗauke shi daga wannan gida a kai shi wannan gida sai Annabi ya ce yana roƙonsu su yi masa wannan taimako saboda haka suka yarda ya kwana ya zauna a gidan Aisha to abinda Aisha take cewa ta gode ma Allah da ya karɓi ran Annabi yana gidanta kuma da Allah ya tashi karɓan ran Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ko da yake Annabi yana gidanta ai kwanakin suna nan suna ta juyawa misali yau ranar Hafsa ne gobe ranar Zainab ce jibi ranar Maimuna misali in ba dan rashin lafiyarsa ba to amma saboda rashin lafiyarsa sun yarda ya zauna a gidan Aisha Allah bai karɓi ran Annabi ba sai da aka zagayo ranar kwanan Aisha kaga shi yasa take murna kashi biyu na ɗaya Allah ya karɓi ran Annabi yana gidanta na biyu Allah ya karɓi ran Annabi a ranar kwananta ba ranar kwanan wata mata ba wato duk da cewar matan sun yi alfarma sun kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinya a gidan Aisha amma Allah bai karɓi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a ranar kwanan Aisha tace banda nan ma wa baina sahari wa nahari dama Annabi yana kwance a kan gado ne na ɗaga Annabi sallallahu alaihi wasallam na jinginar da shi a ƙirjina saboda haka Annabi ya jingina a ƙirjin Aisha kaga kenan kan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidai wuyan Aisha a wannan ranan a haka Allah ya karɓi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam shine tace to ana zaune shine sai dakhala Abubakar bin Abdurrahman sai ga wanta din nan wanda ake cewa a dalilin sa ne Allah ya saukar da ita wancan aya wanta Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq sai gashi ya shigo ranar da Allah ya karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan Aisha saboda gaida manzon Allah wa ana musnidatuhu ila sadri tace sai ya shigo ya tarar da na jingina annabi a kirjina bayan annabi yana kirjin Aisha wa ma'a Abdurrahman siwakun ratuban shi kuma Abdurrahman ya zama yana da aswaki ba bushashe ba danyen aswaki yana rike da danyen aswaki ya sanu bihi yana goge bakinsa da shi ya shigo saboda gaida manzon Allah to yana rike da wannan aswakin fa abaddahu rasulullahi basarahu Aisha tace sai manzon Allah ya kura ido ga Abdurrahman to kura ido da yayi ni kuma sai na gane ashe annabi yana bukatar aswaki ne saboda haka sai na tambaye shi wanda wannan ya zo a riwaya ta biyu take cewa wa araftu annahu yuhibbu siwaka na gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana son aswakin ne sai na ce masa akhuzuhu laka in karbo maka aswakin ne fa ashara bi ra'si annabi ba zai iya magana ba amma sai ya kada kansa yace na'am yace kwarai wa fi lafdin tace fara'aituhu yanzuru ilai wato saboda zafin ciwo annabi bai yi magana yace yana son aswakin ba amma yana ta kallon aswakin to wannan sai yasa na fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatar sa annahu yuhibbu siwaka to sai da na karbo sai na ce ulayyinuhu laka ya rasulullah ko kana so in tauna aswakin yayi laushi kafin in sa maka a baki fa ashara bi rasihi an'am manzon Allah sai ya kada kai yace kwarai kuwa saboda ka sai Aisha ta sa aswakin a bakinta tace falayyantuhu na tauna aswakin sai da yayi laushi sannan sai na dauki aswakin sai na sa a bakin manzon Allah fastaka bihi sai manzon Allah ya rike aswakin da harshen sa yana juyawa akan hakoransa wanda yana sahih Bukhari hadisin ma ya zo a sahih Muslim to yana kan haka kamar yadda Aisha take faɗa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge hakoransa din har ma take cewa fama ra'aitu rasulullahi istanna istinanan ahsana minha ban taba gani annabi ya goge hakora gogewa mai kyau irin gogewar da yayi a wannan ranan ban taba gani ba wato Allah ya nufi annabi da goge hakoransa a wannan ranar da Allah ya karbi ransa fama ada an faraga rasulullah annabi yana gama goge bakin an rafa'a yadahu aw isba'ahu sai annabi ya daga hannunsa ko ya tsassa sai annabi ya ce fir rafiqil a'la sai da annabi ya faɗa sau uku annabi yana faɗa sun maqaba Allah ya karbi ransa to anan kaga wannan ya nuna sai Abdurrahman bin Abi Bakar shine mutum na ƙarshe da ya shigo ɗaki a ranar da Allah ya karbi ran manzonsa a ranar da Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga wannan ya tabbatar da musuluncinsa bare babu wani shakka a kai malaman tarihi sun tabbatar da Abdurrahman bin Abi Bakar ba shakka yana daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai malamin da ake kira Ibrahim bin Muhammad az-Zajjaj al-Imam az-Zajjaj ana cewa a zamaninsa ba masanin al-Qur'ani kamar shi shine wanda ya rubuta littafin da ake kira Ma'anil Qur'an akwai shi har yanzu Ma'anil Qur'an yana cewa qawlu man qala innaha nazalat fi Abdurrahman bin Abi Bakr idan aka ce Allah ya saukar da waccan aya saboda Abdurrahman bin Abi Bakr ne to yubtiluhu aya ta gaba tana bata wannan korafin in aka ce Allah ya saukar da waccan aya saboda dan sayyidina Abu Bakar ne to bari ka ji abinda Allah ya faɗa a gaba me Allah ya ce ulaikal ladina
haqqa alaihimul qawlu fi umamin قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
الله يقول أولئك الذين حق عليهم القول وأنشان سوني متعنان دا تلمر أزابا تاوجب أكنس kalmar azaba ta wajaba akan su kaga ya nuna ba za su musulunta ba kenan dan in aka ce kalmar azaba ta wajaba akan mutum to wannan mutumin duk da bara sa ba zai musulunta ba idan Allah ya riga ya kaddara mutum dan wuce ne to babu abin da zai sa wannan mutumin ya musulunta Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata akan su fi ummin qad khalat min qablihim wanda ya shafi wasu al'ummomi da suka shude kafin waɗannan min al-jinn wal-ins wanda sun shafi aljanu da mutane innahum kanu khasirin cewa su masu hasara ne wato Allah ya rubuta tun dadewa a lauhil mahfuz waɗannan ba masu musulunta bane akwai mutane akwai aljanu waɗanda Allah ya kaddara ɗan wuta ne to don haka waɗannan ba za su taba karban musulunci ba al-imam az-zajjaj yace to shi kuwa sayyiduna abdurrahman bin abi bakrin ya rasulna abubakar as-siddiq babu ko shakka ya inganta as-sahih annaha nazalat fi abdin kafirin aqil liwalidayhi gairuhu dan sai abdurrahman bin abubakar min afadilil mu'mini yana daga cikin mafi darajar mutane yana daga cikin manya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba a cewa Allah ya saukar da wannan ayan a dalilinsa ba dalilin sa bane Allah ya saukar da wannan aya wato Allah ya bada misali da gidan kwarai kuma Allah ya bada misali da gidan banza ya bada misali da gidan kwarai shine gidan sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya nufi musuluntarsa da iyayensa da ƴaƴansa kowa ya karba addinin musulunci sai Allah ya bada misali da kuma gida na biyu shine gidan kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba bare ma su roki Allah abin da ya shafi shari'a shine sai Allah ya ce
walikullin
darajatun mimma amilu kowanne da irin daraja da yake samu gurgudan abin da ya aikata mutumin kwarai ya samu kyakkyawar makoma mutumin banza ya samu mummunar makoma waliyuwafiyahum amalahum wa hum la yuzlamun Allah zai cika musu sakamakon ayyukansu babu wanda za a cuce shi babu wanda za a cuce shi kaga kenan ta gefen mutanen kwarai akwai sakayyarsu mutanen banza su ma akwai sakayyarsu wannan Allah ya faɗa sau biyu a cikin alqur'ani akwai a suratul an'am aya ta 132 wali kullin darajatun mimma amilu can kuma sai Allah ya ce wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu Allah bai rafkanu ba game da abinda mutane suke aikatawa duk abinda mutane suke aikatawa Allah yana gani kuma mutum zai samu sakayya ne gwargwadon abinda ya aikata a ranar tashin kiyama Allah madaukake inganta ƙarshen mu Allah ya samu dace da ta yabo na Allah subhanahu wa ta'ala ya sa makoma ta zama aljanna Allahumma salli ala Muhammad
amin
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
amin
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
آمين.
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
آمين.
اللهم متئنا بأسمائنا آمين. وأبصارنا
آمين.
وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا
آمين.
وجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب